أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta Litinin domin ci gaba da karatu wanda muka saba na wannan littafi mai girma Sunan Muslim. Yau muna kwakwai ga watan Rajab hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama 1441 wanda ya daidai da 2 da watan 3 2020. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gamantakar. Sati wanda ya wuce mun tsaya daidai du'a'ul utas, kenan ma ya yi babi ko kuma zikiri na 77 du'a'ul utas, ma'ana addu'a wanda ya yi atisha. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza aqasa ahadukum falyaqul, idan ɗayanku ya atisha sai ya ce alhamdulillah. Kenan wannan shine abin da ya kamata ya ce. Sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wal yaqul lahu aquhu, shi kuma wanda yake kusa da shi dan uwan shi, sai ya maida mishi yarhamukallahu. Kenan idan ya ce mishi yarhamukallahu, shi kuma sai ya sake cewa kenan wanda ya atisha yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kenan wannan shine addu'a wanda ya kamata a ce wanda ya atisha yayi. Adda ta 77 ne. Kira shi wanda ya atisha da farko sai ya ce alhamdulillah, shi kuma wanda yake kusa da shi sai ya ce yarhamukallah, to bayan sai ya ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Wannan hadisi sahabi ne na hadisi ne na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira radiyallahu ta'ala an. Zikiri na 78 kenan, wannan dai na 77 a takaice. Kenan atisha idan mutum yayi sai ya ce alhamdulillah, wanda ke kusa da shi sai ya ce mishi yarhamukallah, shi kuma sai ya sake cewa yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ma yaqulu aw ma yuqalu lil kafiri idza aqasa fa hamidallah. To wannan ana magana kenan da dan uwa musulmi idan ya atisha. To idan kana zaune da wani wanda ba musulmi ba, kafiri ba, yahudi ko ba nasari ko kuma wani wanda bai da addini, yayi atisha kuma yace alhamdulillah, to sunna sai ta karantar da mu kenan, sai mutum ya ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum, kenan Allah ya cire da ku, Allah kuma ya gyara halayen ku, kenan ku zama musulmi, ku zo ku yi imani. Kenan wanda ba musulmi ba haka ya kamata a mishi yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kenan koda ya ce in ya atisha ya ce alhamdulillah, kenan ba za ka kyale shi ba, haka kuma za ka ce mishi yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Wannan hadisi ne na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama Abu Musa al-Ash'ari, ya zo a cikin hadisin kanat al-yahudu tu'as inda annabi sallallahu alaihi wasallama raja an yaqula laha yarhamukumullahu. Dai idan mutum ya tsaya akwai addu'a da ake mishi, in ka ce yarhamukallah Allah ya ji ganka, wannan addu'a ce. Yahudawa sai su lallabo, sai su zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama, sai su yi atisha, sai su ce alhamdulillah, wai suna neman annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu yarhamukumullah. To shine sai annabi ya karantar, sai mutum ya ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kenan shine abin da ya ganta ga wanda yake ba musulmi ba. To hadar yahdikumullahu wa yuslihu balakum da ake faɗi ga wanda yake ba musulmi ba, sai malai ya ce ai wala yaqulu lahum yarhamukumullah, idan mutum ba ya ce musu ba yarhamukumullah li'anna ar-rahmata muhtassatun lil mu'minin dan ita rahama an kebance ta ne kadai ga waɗanda suke mu'minai masu imani bal yad'ulahum bima yuslihu balahum min al-hadi min al-hidayah wa at-tawfiq bil iman kenan dai kawai sai ga musu adda Allah shirye Allah shirye da yahdikumullahu yuslihu balahum kenan saban dan uwa musulmi shi kuma idan ya atasha an yace alhamdulillah sai ka ce yarhamukallah zikri na 79 addu'a lil mutazawwij wanda ya aure ango kenan akwai adda da za a mishi shine zikirin da annabi ya karantar sallallahu alaihi wasallama sai ka ce mu ango barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair idan Allah maka albarka kuma Allah ya yi albarka ga wannan aure kuma Allah ya hada tsakaninku da alheri wannan hadisi ne na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu to wannan kuma sunna ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake ga yaba duk wanda ya aure to sai malai yace annal mustahab an yuqala lil zawj ba'da aqdi az-zawaj aw aqdi an-nikah wannan addar kenan abinda yake mustahabi ne an so sunna ce a gaya ma mutum lokacin da aka daura aure idan dan ka zo ka gaisa da shi Allah sa albarka sai ka ce barakallahu laka wa baraka alayk wa jama'a bainakuma fi khair idan Allah ya bada zaman lafiya Allah ya hada kan shi da amariyar zikiri na 80 daidai du'aul mutazawwiji wa shira'id dabba kenan shi wanda ya auren na 79 idan wanda ya auren ne kai ne zaka mishi to shi kuma nan angon shi da kanshi addu'ar shi da wanda ya aure da wanda ya sayi abin hawa sabo a wancan lokacin dabba shine abin hawa sarakumi su doki da sauransu kenan yanzu da wanda ya sayi mota da wanda ya sayi moto da wanda ya sayi belo duk wani abu wanda yake abin hawa ne to ga sunna adda mutum irin wannan zikirin ya kamata yayi lokacin da ya samu wannan abin sabo kenan ya kasance ango ne ya samu amarya ko kuma mutum ne ya samu abin hawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai idza tazawwaja ahadukumul mar'a in dayan ku ya aure aure aw idza ishtara khadiman ko kuma ya sayi wani bawan da yake mishi aiki a gida fal yaqul sai yace allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi wa idha ishtara ba'iran sallallahu alaihi wasallam sai ce in ko mutun ya sayi abun hawa misali ta wani raƙumi mutun ya sayi a wancan lokaci a yanzu a ce mutun ya sayi moto ko ya sayi mota to shikenan faliya khuz bi dirwati sanamihi sai mutun ya dan taba abun hawa idan dan mota ce ko kilan idan moto ne ko kilan shi idan mutum ya kama kila a hannu abin da ya saya ko kuma ya shafa shi ne dan abin hawa ne irin su raƙumi da sauransu sai mu zai tuzo ya kama tozan sai ya ce allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi haka kuma idan amarya ce ma sai mutum ya kama goshinta haka sai karanta wannan adda اللهم إني أسألك خيرها كنما أنا الله إنا روكونك الهير إتما تركوكم ون أبن هوا وخير ما جبلتها علي يا الله الهير لديك تتري دوان أوري كوكم الهير لديك تتري دوان أبن هوا الله إنا روكونك كجمع ندش وأعوذ بك من شرها يا الله إنا روكونك شر ما دون أبن زمنتون شري كما دعيتون أمري كوكم أبن هوا wa sharra ma jabaltaha alai ko kuma abin da ya zamanto an halicci wannan abin ko kuma an hada shi da wani abin sharri abin hawa ne ko aure ne kenan kana neman Allah ya kare wannan shine sunna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar malai ce wannan hadisin akwai fadakarwa akan cewa yana da ya zama mustahabi ga wanda yake yayi aure in ya zo wajen matar shi haka ya kamata ya sai kama goshinta sai wannan adda wanda ya sai abun hawa sai dan kama kilan ko kuma wani abu daga jikin abun hawan sai wadi ta wannan addu'a zikiri na 81 addu'a'u qabla itiyan az-zawja ina da mutum aure ne lokacin da zai sunna ta aure akwai addu'ar da ake yi kuma wannan ya shahi amma mai aure wanda ma ya jima da ya aure duk lokacin da za a yi sunna ta aure to wannan addu'a ita ce sunna wanda ya kamata a ce an mai gida ya karanta ta بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا wanda ya dace a ce duk wani mai iyali ya harace wannan ta saboda irin albarka da ake samu idan an karanta wannan adda hadisi ne na Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala malaka wal hikmatu anna ash-shaytana lahu musharaka fil amwal wal aulad hikima wannan adda mutum ya bismillah fadan kace Allahumma jindimna shaytan kamar kace ya Allah ka kore ka nisantar da mu daga shaytan kuma ka nisantar da shaytan abin da ka arzuta mu to shine malai sai ji hikima akan wannan shine so da yawa shaytan yakan zo yayi musharaka da mutum kene ya gwamayu da shi ya hadu da shi abin da ya shafi dukiya ne abin da ya shafi ayaya ne abin da ya shafi mata duk abin da ka sani na amfani to sai shaytan ya zo shi ma ya shiga in kai bismillah ka kore shi idan baka yi ba kuma sai ku yi ta yi tare da shi ko da abinci ne kana zikirin da muka karanta satin da ya wuce fa yad'u Allah ta'ala inda al-jima' hatta yaslama min sharrihi sai mutum ya kirayi ya roki Allah madaukakin sarki kariya dan ya nisanta daga sharrin shaytan lokacin da ya zo ma iyalin shi to wannan tana da muhimmancin gaske zikiri na 82 du'a'ul ghadabi lokacin da mutum hushi ya kama shi to wannan shine ai du'a'ul ghadab wani abu ya tunzura shi ko kuma rikici suke da wani zuciyar shi ta hawa to annabi sallallahu alaihi wasallama sai karantar duk wanda ya hushi sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan shine makari wanda yake na kai tsaye lokacin da mutum ya hushi in ya a'udhiya yana Allah subhanahu wataala zai kare shi daga shaytan dan shaytan da yake zuwa yana ziga mutum yace mishi kakka yarda ai shi ba kowa bane zai ga kamar ka kyale shi kai ma kai mishi abin da ya maka haka shaytan zai tamba mutum wahayi mara kyau to sai mutum ya nemi shaytan Allah ya kare shi daga shaytani sai mutum ya ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim wannan hadisi ne na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama Sulaiman bin Suradin radiyallahu ta'ala a cikin hadisin yake cewa kuntu jalisan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama Sulaiman bin Surad yace muna zaune da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban sai ga mutum biyu suna fada wanda ya zagi wannan wanda ya zagi wannan sai yace wa ahaduhuma qad ihmarra wajhu dayan fuskar shi ta yi ja mana yadda ya hushi wantafakhat awdajuhu wannan manya-manyan jijiyoyi na wuyan shi duk sun tashi mana dai alamun hushin shi yayi karfi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalima law qala la dhaba anhu la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim dhahaba anhu ma yajid annabi yace kun ga wancan da ya hushi da yawa yace to na san wata kalma inda ya hude ta to da wannan hushi nashi ya tsaye sallallahu alaihi wasallama sai yace da ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to wannan hushi nashi da ya tsaye to kana ba so mutum ya zama to mai hushi malai sai yace a cikin wannan hadisin akwai dalili wanda yake nurul yanda yake nuni akan cewa lalle duk in kaga ana wani hushi ana wata husuma ana wani zage-zage ana fadace-fadace to lalle tabbas zaka samu shaytan yana nan wurin shine yake ziga mutane da za a samu daga cikin mutane guda biyu suka nemi su yi rikici sai daya ya haƙuri to rikicin ba zai faru ba amma shaytan sai ya ziga wannan sai ya ziga wannan to mu ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kenan mutum ya zama to mai haƙuri sai ya ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim malaka wal maqtul bil ghadab huna nan abin da ake yi da hushi ma kana li ghayrillahi ta'ala ai hushin da ba dan Allah ba kamar wani hushi dan an ba wani abu ko dan ga wata magana ko kuma dan kai aka ci mutuncinka wannan shine hushin da ake cewa mutum sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya hakura sai malaka wa amma allazi lillahi ta'ala فهو ممدوح akwai hushin da ake so wanda ma abin kyau ne shine mutun ya hushi lokacin da aka haka lokacin ubangiji aka zaki Allah ko aka zaki manzo sallallahu alaihi wasallama ko aka ci mutuncin addini ko alqur'ani ko ka'aba ko masallaci ko kuma al'ummar musulmi ko wani abu wanda yake da alaka da kagan shi kagan musulmi sai ake ci mutuncin shi to idan mutun ya hushi a wannan bangare wannan hushi ne mai kyau to amma hushi abin da ya shahi duniya wannan shine ba an ci mutun ya hakura wani ya bige ka ko ya ci dukiyarka ko ya zage ka ko ya ci mutuncinka ka hakura shi yahi Allah subhanahu wataala zai saka cikin mutane nagari Allah ce wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmi al'umur wanda aka zage shi ko aka ci mishi mutunci ko aka mishi abin da bai dace ba yayi hakuri kuma ya yahe to Allah sai ya ce wannan hoyana daga cikin manyan lamura ba kowa bane zai iya وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم باب مي سامو كي با سامو daga cikin mutane wanda za mu shi abu hakura Allah yace sai mai rabo sai wanda rabon shi ya sananta ذو حظ عظيم sallah ki fahimwa yanzu ganna kamin da shaytan na zugun fasta'iz billah kenan in ka samu wani irin husga na shaytani ya rika tawasa ka a cikin zuciyar kai ce kakka yarda to sai ka ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim kaga shine wannan sunna wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu zikiri na 83 du'a umra mubtala mutum yaga wani wanda Allah ya jarbe shi da wani abu dai wanda yake mara kyau ne ko ya rasa wani abu daga cikin gaban jikin shi ko kuma jarabawa ta dukiya ko jarabawa ta iyali ko dai wani abu da dai ba mai kyau bane Allah ya jarbe shi to idan ka gan shi ga zikirin da ya kamata kai sai ka ce alhamdulillahi allazi afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila yana sai ka ce nagode ma Allah wanda ya ni bai sa ni ko kuma bai jarabe ni ba da abin da ya jarabe ka da shi kuma Allah ya fifita ni akan halittu da yawa mara kenan kamar kana godiyar rahama Allah da ya maka kai bai jarabe ka ba da wannan jarabawa rashin lahiya ko kuma abin da ya kama da haka to wannan hadisi ne na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a cikin hadisin sai ya zo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mar'a mubtala fa qala duk wanda ya ga wani wanda Allah ya mai ji wata jarabawa sai ya ce alhamdulillahi allazi afani min mubtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai ka karanta wannan zikiri lam yusibuhu zalikal bala annabi ya ce to tabbas wannan bala'in da ka gani a jikin wancan ba zai same ka ba dan ka ga ma'ana wannan kariya ne ko kaya ne ai asirce ka mata shi da wanda za mu karanta shi sai ma ne ce wayan bagi an yankula haza zikiru sirra yana kamar maganar da ɗan uwa da tambaya ma ne ce ya kamata mutum ya hudu wannan ada a asirce saboda kada ya ji wani abu wanda bai dace ba a jikin shi musamman wanda a ce wani rashin lafiya ne kai kuma ka gan shi kake so kai wannan zikiri kenan sai ka yi shi a asirce mala ya ce bi haisu ya sama a nafsahu kenan ka jiyar da kanka kadai kada ka bari ya ji wala ya sami uhul mubtala li'alla ya ta'allama kalbuhu bi zalika dan kada ya ji zahi tana waye samu damuwa kenan kai ka ce Allah ya kare ni daga irin wannan abin naka to shi zai samu damuwa to sai ka yi a asirce zikiri na 84 ma yuqalu fil majlisi lokacin da aka zo fada aka zauna akwai zikirin da ya kamata a yi hadisi daga ibnu umar radiyallahu ta'ala anhuma qala kana yu'addu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi 100 marratin min qabli an yaquma rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur wannan addu'ar rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur Abdullahi dan Umar yake cewa ana kididdigewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zauna a wani mazauni to alal aqalla sai an ilga sai yayi wannan zikirin so 100 rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur haka zai rikai kamar wai suna gani yana yi sallallahu alaihi wasallama a takaice takaicewa inda za a samu wani rika ilga yana kallon bakin shi to akalla sai ya samu dare to wannan alƙalla ne kinan bai kasa da haka sai dai sama to wannan kinan sunna ne idan mutum yana mazamni yana fada to ya kamata a ce wannan zikirin ya kasance a tare da shi zai samu albarkar rayuwa yana cikin nau'uka na sifari zikiri na 85 kafaratul majlis to kana wannan da muka karanta na 84 ana magana ne akan lokacin da kake zaune a majalisa shine zaka ga karanta rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur to kuma lokacin da kowa ga mahiran zaka tashi to ga zikirin da mutun zai subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan shine zikirin da mutun zai yi in kun yi sallama to sai an jima sai gobe to sai mutum ya wannan addu'a subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kina wannan sai zaman to kafara ne ko ka kalli wani abu zaman titi wanda bai dace wanda Allah ya haramta ko kuma kun yi da wani ko ka faɗi wata magana wanda bata dace ba to idan mutum ya wannan ma'ana kamar ya nemi gafara wajen Allah madaukakin sarki kuma ga zikirin da ake yi lokacin da kake zaune rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur to kaga kenan kai sai yi damun gashi gafara ce kake nema kuma sai ka zo ka ƙara da wannan kenan sai mutum ya tashi yana zunubin shi a wanke ko da ya ga wani abu ko kuma ya sanya magana wani abu wace ta sama tawabu da ne ana samun ruwayoyi da wannan eh kawai ji wani zama yanzu kamar wannan eh majalisi ne eh yawa duk wani zama dai kafarar majalisi tana yiwa ka fata ma wani ko kuma ka faɗi mutum gana wanda bata dace ba ko kuma shaidan ya dan rinjaye ka akan wani abu to sai mutum ya wannan istighfari kafara wannan hadisi ne na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira a cikin hadisin sai yake cewa man jalasa fi majlisin duk wanda ya zauna a wani mazauni fa kasura fihi laghatu sai yake ta wadin maganganu ana ta hira wani hira ya inganta wani hira bai inganta ba wata hira ma banta da kai banta da kawai yi dai kawai ake to lokacin da ya kare fa qala qabla an yaquma min majlisihi sai wadu wannan addu'a kenan kafin ya tashi illa kaffara Allahu lahu ma kana fi majlisi zalika kana duk abin da mutum yayi a wannan majlisin Allah madaukakin sarki cikin rahmar shi da ganin damar shi zai mishi kafara sai gafarta mishi to malai ce wannan hadisin fihi bayanu kafaratul majlis wa anna ad-du'a yakunu fi nihayatil majlis yace wannan zikirin yana nuna mana ne kafara na wurin zama kuma wurin da ake yin shi lokacin da mutum ya kare zaman ko ka tashi ko a zanne kake dai kai sallama da mutane kai dai yanzu in kai addu'ar nan babu wani zama tahiyya zaka yi to a ƙarshe ya kamata mutum ya yi ta malai ce kuma wa du'a'u mustamilun ala tanzihillahi ta'ala min al'uyub wan naqais kuma idan muka dubi addu'ar sai ga cewa an tsarkake Allah game da duk wani abu wanda yake na aibu ko kuma wani abu na ƙasa ka ce subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta hadda kalmar tauhidi a ciki sai kuma ka ce astaghfiruka wa atubu ilaik to malai ce wannan akwai yabo ga Allah madaukakin sarki kuma akwai kareta Allah madaukakin sarki tun daga kalmar tauhidi la ilaha illa anta kalma ce mai muhimmancin gaske malai sai yake cewa summa ruju'u ila Allah ta'ala mu'tarifan bidhanbi taliban almaghfira wat tawba a ƙarshe in ka ce astaghfirullah wa atubu ilaik kamar kenan ka nuna kai mai zunubi ne ka nuna kai mai karaya ne a gaban Allah madaukakin sarki kana neman gafara kana neman tuba to shikenan sai Allah ya gafarta maka sai kuma ya rahmace ka zikiri na 86 addu'a liman qala ghafara Allah lak kuna zaune da mutum kawai sai ya ce maka gafara Allah ya maka gafara to shine zikiri sunna kai ma sai ka ce mishi walaka kenan kai ma Allah maka gafara Allah mana gafara sai ka ce to Allah mana gafara wannan shine sunna ga duk mutumin da yayi nema maka gafara kai ma ka nema mishi inan bil muqabil malai yace a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama shi abdullahi bin surj yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa akala min ta'amihi kuma yazo yace abinci qultu sai yace nace ghafara Allahu laka ya rasulullah sai yace ya manzo Allah ya maka gafara فقال صلى الله عليه وسلم سي النبي يتي ولك كما الله يبارك غفر قال سي كي تي وقلت لعبد الله استغفر لك كان سامي كي تي تي عبد الله عباس منزو يا غفرتا مك ني يا نيما مك غفرا ني قال سي عبد الله عباس يتي نعم ولكم يتي اي كوما الله شي كوما منزل الله يا نيما مك غفرا سي كرنتا فدا الله مك سركي واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات كنان annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi gafarar zunuban shi ya nemi wa musulmai maza ya nemi wa musulmai mumunai maza ya nemi wa mumunai mata gafara kira duk wani mumuni da duk wata mumuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana nemi mishi gafara kira duk wanda yace ba Allah ya maka gafara sai ka ce to kai ma Allah ya maka gafara kira ghafara Allahu laka sai ka ce walaka zikrina 87 addu'a liman sana'a ilayka ma'rufan wani ya maka kyauta yaba wani abu mai kyau wanda kai da abin ya burge ka ma'ruf duk wani abu mai kyau wanda za ka fassara shi wani abu na Allah san barka wani ya maka sai ka zikiri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ladabi sai ka ce jazakallahu khairan jazakallahu khairan Allah ya saka da alheri wannan shine duk wani wanda ya baka wani abu haka ya kamata ka mishi wani abu mai kyau wanda ya faranta maka rai kamar misali in baka da abin da zaka maida mushi domin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sana ilaikum ma'rufan faqatu duk wanda ya muku abu mai kyau kuma ku kokarin ramawa kenan yadda ya dada maka rai yana cikin misali a ce wani lokaci ne ka taimaka mushi ko ya taimaka ma to kai baka kurari wani lokaci kai ma sai ka taimaka mushi to ai ya zaman to shi yayi ka karhi kai ba zaka iya taimaka mushi ba to shi ka ce jazakallahu khairan kenan idan ka faɗi mushi haka ka gama komai domin a cikin hadisin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kace man sudiya ilaihi ma'ruf fa qala li sahibihi duk wanda aka bashi abu mai kyau sai ya ce ma wanda ya bashi jazakallahu khairan ya hudi mai wannan kalmar Allah saka da alheri annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce faqad ablagha fi sana'i to wannan mutumin kware da gaske kamar ya wannan karshen godiya ne kenan in kace jazakallahu khairan wannan shine karshen godiya daga ita babu wani zikri na 88 ma ya'simullahu bihi min ad-dajjal akwai zikiri wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar wanda take kare mutun daga masihi dajjal dujal shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya mu labari yana daga cikin alamatu sa'a kubra alamu tashin kiyama manya manya dujal yana ciki wanda idan sun huto babu zan ba jira sai kawai kiyama ce za ta tashi lokaci ba da jimawa ba to dujal yana cikin su annabi sallallahu alaihi wasallama hadisai masu yawa yake karantar da sahabbai su nemi tsarin Allah ya kare su daga dujal saboda irin abubuwa da yake na mamaki annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa daga cikin irin aiki wanda dujal in dai ba wanda Allah ya kare shi ba zai ta yadda mutane masu yawa zai iya zuwa gari ana wahalar ruwa yace sama yi ruwa sama ta yi ruwa zai iya zawa isko wani in yayi rada da shi yace me mu je ka gwada mini kabarin baban yace biji kabarin ya tashi yazo yayi aure har ya aihawa inji annabi sallallahu alaihi wasallam mana abubuwa da mamaki wanda in ba wanda Allah ya sa ba da addu'a to dan mutum haka da kan imanin shi da wuya zai tsira tunda annabi sallallahu alaihi wasallam hayyara su a tahiyya ta karshe wanda addu'ar da har imamu al-bani rahimahullahu ta'ala cikin sifatu salati yace ya sa ta daga cikin wajibi yana daga cikin wajibi saboda dalilin annabi sallallahu alaihi wasallam bai barinta ita wannan adda sai yayi ta Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masihi dajjal to sai zaman to wajibi to shi wannan masihi dajjal kenan akwai zikiri wanda ya kamata mutun ya rike wanda Allah zai kare shi musamman wannan lokacin namu kun ga so da yawa za mu ga wani yayi mahulki ko yayi wani abu wani abin da zai bi takara kariya ba wani ma ko sihiri ne kawai sai mutane su bi shi ba su tsaya su ga a tsagi ne yake yi a mutumin Allah ne ya yake sallama yana yi ko kuma ya halin shi yake daga ina yazo ko sai mutane su bi shi sai su ai ya warkar da gurgu ko ya warkar da abu kaza idan indai mutum wannan da hujjar shi Allah kiyaye in dujal yazo bin shi sai tunda dujal abin da zai yayi haka to dole mutum ya rike wannan zikiri man hafiza 10 ayatin min awwal surati al-kahf qusima min ad-dajjal duk wanda ya harace aya 10 a suratul kahf lalle ne Allah madaukakin sarki zai kare shi daga dujal wannan ayoyi guda 10 sai mutum ya yawaita yi su na warko min awwal sura ai akwai yanzu ban da tabbas da amma dai akwai na surar ma kamil akwai sura kamila suratul kahf karanta ta a ranar juma'a musamman zamu dan karanta wannan shi da dai tun da nan ma da shi da mun duk abin da mun gani a nan tabbace yake yawa to wannan hadisi ne na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Abu Darda Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa sabu zalika dalilin da ya zamanto ayoyi na farko na suratul kahfi suke kare mutum daga dujal yace ayoyi ne wanda ke da abun mamaki a ciki su wannan ayoyi guda 10 yace kuma abu na biyu faman tadabbaraha lam yaftatin bid dajjal duk wanda ya karanta wannan ayoyi guda 10 da fasarar su da ma'anar su ya tsaya yayin la'akari da abin da suke cikin su to da wuya dujal yazo kawai sai da shakar yana daga cikin fa'idodin wannan sai Imam An-Nawawi ya ce wa kazalika fi akhiruha wala baka haka sai ya ce kuma haka karshen yana ayoyi na karshe su ma yace Allah subhanahu wataala yace afa hasiba allazina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya to sai mala yace wal isti'azatu billahi min fitnatihi mutum a uziya da zai Allah ya kare shi daga masihi dajjal musamman a tahiyya ta karshe to wannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nuni akan wannan an samu ruwaya guda biyu ruwaya ta fari Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabi jahannama wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal ruwaya ta biyu Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati اللهم إني أعوذ بك من المعثم والمغرم يعني رواية قد أبيو أما أن الإمام الألباني قالت شوانا تفاري اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة مسيح دجال وأن يدعى متيرك أنت التهية تكرش الإمام الألباني ما يتش واجبين يا زم الدولي ذكرين تمانين دتارا du'a liman qala inni uhibbuka fillah dan uwanka yace ma ina son ka dan Allah mana kenan alaka tsakaninka da shi alaka ce mai kyau to annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace yana daga cikin sunna to sai mutum yace mishi ahabbaka Allahu allazi ahbabtani lahu Allah da ka so ni dan shi ni ma ina fata ya so ka to kaga idan Allah ya so mutum kuma daraja shi ko ruwa wannan hadisi ne na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik malaci a cikin hadisin anna rajulan kana inda annabi sallallahu alaihi wasallam wani namiji ne ya kasance a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa marra bihi rajul sai ga suna zaune sai wani namiji zai wuce wani sahabi daga cikin sahabbai fa qala sai wannan wanda suke zaune da annabi sai yace ya rasulullahi inni la uhibbu hadha yace yace wannan lamarin shi na burge ina son shi وقال له النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي yace mishi alamtahu yace kana san shi yace to ka taba ce mishi mana kana san shi qala la sai yace qala sai annabi yace mishi alimzi yace kaje ka ce mishi kana san shi wannan shine sunna qala sai sahabi yake cewa falahiqahu sai iske shi fa qala sai yace mishi inni uhibbuka fillah yace eh dan uwa ina son ka dan Allah faqala shi kuma sai yace mishi ahabbaka Allahu allazi ahabbani lahu mana kenan Allah da na so shi ko Allah da yasa na soka ya ina fata kuma kai ma ya soka yake nuna shine sunna in mutum yake yana son ka sai ka ce mishi ni ma ina son ka dan Allah dan duka cikin soyayya ko wata alaka ko wani zumunci ko wani abuta babu wanda ta wuce ta addini ta dan Allah domin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ware labari cewa daga wanda cikin mutane za su samu gajiyan shiga kasan al'arshi inuwa al'arshi ko kiyama rajulani tahabba fillah aka samu mutum biyu suka yi soyayya dan Allah ba wani kabila su guda ba ko wani garin su guda ko unguwar su guda ko kanin shi ne ko wani sha'a kawai addini ya gama su yana son shi suka yi mu'amala to Allah madauki sarki zai sa su kashin al'arshi inuwa al'arshi gobe kiyama wannan kuma daraja ne Imam al-Khattabi yake cewa ma'anahu al-has ala tawaddudu wa ta'alluq idan muka diba wannan Imam al-Khattabi yace wannan kaman ana fadakarwa ne ana kudaitarwa ana zabararwa akan cewa mu so juna kuma mu kusantar da zakatanmu kusa kenan da aikata cikin alheri da kuma jin tausayin juna da kuma kaunar juna sai zaman tun soyayya ta shiga tsakanin musulmai junansu kenan ba a so kishiyar rashin soyayya kenan shine keta da hasada da bakin ciki da abin da bai kamata ba Imam Khattabi yace wazalika annahu idza akhbarahu annahu yuhibbuhu istamala bizalika qalbu in misali kaje ka cewa tana bai san ka ma ko gaisa ka cewa ne gaskiya lamarin ka ya burge ni ina son ka dan Allah to wannan sai sa zuciyar shi ma sai ta soka to kaga kenan an samu soyayya dan Allah zikiri na 19 addu'a liman arada alayka malahu wani zo ya baje ma dukiyar shi yace ka dauki abin da kaga dama ko kuma na baka gaba daya ko kuma wannan abu dai na alheri amma ya shafi dukiya to kai kuma sunna zikirin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ko kuma malamai suka ce asar ne daga Abdullahi dan Auf ya Abdurrahman bin Auf sai ka ce barakallahu laka fi ahlika wa malika Allah ya albarka iyalinka da dukiyarka to kenan sai ka bar mishi dukiyar shi a cikin karshen hadisin ko kuma cikon shi wannan hadisin da wannan asar ya zo daga Abdurrahman dan Auf hadisi ne na Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa qadima Abdurrahman bin Auf al-Madina fa akha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainahu bain Sa'd bin Rabi' al-Ansari lokacin da mumunai suka hijira daga Makka zuwa Madina annabi ya hada dan uwantaka sai ya gama dan Ansar da Muhajir dan Makka dan Madina sai ya ce to kai ga dan uwanka kenan shi zai sauke shi shi zai bashi sana'a shi zai bashi abinci shi zai ungarka in marobi ne shi zai bashi inda zai noma to sallallahu alaihi wasallama sai hada ɗan uwantaka tsakanin Abdurrahman dan Auf da Sa'd bin Rabi' al-Ansari yace to kai Sa'd ga dan uwanka da Abdurrahman bin Auf to da aka je sai ya hudu duke shi gaba da yace to ga dukiya ta ga shago na zan raba in baka rabi ka dauki rabi yace kuma mata ga mata ta ɗaya daga ciki zan saki idan ta idda kuma kai ma sai ka arma faqala sai Abdurrahman dan Auf sai yace mishi barakallahu laka fi ahlika wa malik sai ce a Allah ya sa maka albarka cikin dukiyarka da iyalinka abinda nake so yace dulluni ala suq yace ni dan kasuwa ne na iya kasuwanci na iya juya kudi kawo abinda nake so a gwada mini ina kasuwa take mushkila Abdurrahman dan Auf yaje yana ta juyawa kaga idan ana kidaya daga cikin sahabbai wanda suke masu arziki Abdurrahman bin Auf yana ciki to wannan kenan sai karantar da mu mutum sai ya roƙa ma duk wanda ya maka wani alheri ko kuma baka dukiya ka karba ko baka karba ba dan wannan bai nuna hana cewa baka karba ba ko ka karba ko baka karba ba sai ka mishi wannan addu'a barakallahu laka wa fi ahlika wa malik ko wannan bai hanawa ka arko ka mishi rabi ko ka mishi hanka dan ko kuma ka bar mishi kayan shi to wannan duk yana nuna yan uwantaka tsakanin musulmai shi juransu ko malaman tarihi suka ce ba tawo samu kuma da wuya a samu yawantaka irin wannan yawantaka da aka yi tsakanin al-ansar da kuma al-muhajirun wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada dan abubuwa ne aka yi na mamaki wanda yanzu idan ana faɗin su wani ma zai ce ba zai taɓa yiwuwa ba zikiri na 19 addu'a liman aqrada indaka al-qada wani yazo ya amshi kuɗi a wajenka bashi to wannan mutumin shi ma in yazo zai biya akwai adad da ya kamata ka mishi inda alqada Allah ya hore mishi yazo ya mishi kudi a wajenka ya je ya kewayo kwanaki Allah ya hore mishi sai yazo zai maido maka kudinka to adad da ya kamata ka mishi sai ka ce mishi barakallahu laka fi ahlika wa malik innama jaza'us salafi alhamdu wal ada Allah maka albarka cikin dukiyarka da kuma iyalinka ka kamar wancan adad ta Abdurrahman bin Auf kadi anan shine annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin domin adda ta tsaya daidai nan ne barakallahu laka fi ahlika wa malika wannan shine adda zikirin to nan da yace inna ma jaza'us salafi alhamdu wal ada as-salaf shine qard mana daman sakamako indai an ba mutum bashi to abinda ake so yayi godiya wal ada kuma yayi maido to ne yazo yace nagode to wa daga kudinka to wannan shine abin da ya kamata ga wanda ya dauki bashi amma mutumin da ya dauka yayi gaba da kudin mutane to wannan ba karamin zalunci bane hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada lamadi akan taimakon Allah ga mutumin da ya aure dan yana neman kamewa da mutumin da ya dauki bashi dama yana fata Allah mishi hanyar da zai biya bashi wannan to Allah zai hore mishi hanyar da zai biya bashi to kenan mu ko mukhalafa dan shi wannan hadisin in muka dauki kishin ma'anar kada duk wanda yake ci bashin mutum dama a zuciye shi bai so ya biya to kada Allah ba zai bashi hanyar da ba zai bude mishi ba hanyoyin da zai samu ya biya to wannan sai zaman to azaba a kan shi kaga abu na farko dai duk wanda ya mutu yana da bashin mutane za Allah kai ruhin shi kenan ko da mutumin kirki ne babu shi babu shi dosara irin wannan abun za dosara na suman tabi na gidan aljanna rawdatul midyad aljanna na kabari sai an biya wannan bashi saboda haka bashi yake da hatsarin gaske Allah ya kare mu zikiri na 192 du'aul khawfi min ash-shirk zikiri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar mutum a matsayin shi da mai imani ka rika tsoro ka rika ma kanka tsoro akan yin shirka shirka ba karamin abu bane mutane suke daukan shirka wani abu ne wanda in mai shirka sai a fashara shi a ce tsahi tsahi ba shi kadai bane shirka duk lokacin da mutum ya sauya akalar ibada daga Allah ya kai ta zuwa ga wani koma wane ne wannan shine ake cewa shirka ba dole ba sai tsahi ba sai kira aljani ba mutum ya kira aljani ko kuma ya zama boka tantagariya a lokacin ne za ta yi tsahi a misali kamar wani yanka ko kamar wani sujada ko ka kiraye wani wajen musiba kana nema ya yaye maka ko kamar wani sallah ko kamar shi azumi to wannan duka kaga ibada ne wanda Allah kadai yake ma da kama wani to shikenan shirka ta tabbata to daga cikin shirka kuma akwai wanda mutum zai bai sani ba irin sirri da sauransu to shine wannan zikirin mana adda ce mutum yake Allah ya kare mutum ya ji masa kanshi tsoron shirka Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam mana kuma tana cewa ya Allah ina neman tsari a gare ka da in maka shirka akan na sani ya Allah ina neman ka gafarta mini shirkan da nayi ko kuma misali shirka ya zo mini ni ban sani ba ya Allah ka mini gafara to kaga wannan ta ce mai kyau Abu Musa al-Ash'ari shine ya rawaito wannan hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ya yi wa nas ittaqullaha aw ittaqu hadha ash-shirk wannan da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku mutane ku ji tsoron shirka yace fa innahu akhfa min dabibin naml ita shirka ta hi boyuwa daga sawun tururuwa a wani hadisin na Abdullah ibn Abbas yake cewa min dabibin namli fi lailati zalma kaman duhun dare tururuwa ta yi tahiya ko koda sahe ko a sha biyun rana a ce tururuwa ta yi tahiya ka gwada sawun ta yana da wahala balle a ce a cikin duhun dare kuma a bisa dutse kan kama abu ne wanda bai yiwa ne ka gan shi to saboda haka ana samun shirka kamar haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fa qala lahu man sha'a an yaqula kina Abu Musa al-Ash'ari sai ya ce annabi yake cewa ya ku mutane ku tsoron shirka shirka ta yi boyuwa yayi ta wani irin wannan maganganun a karshe sai suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wa kaifa nattaqihi to ya manzo in dai haka shirka take ko a koye to yaya za a yi mu kare kanmu to shine sai da bai karantar da su wannan adda اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك من ذنب الذي لا أعلم. أقول رواية اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من ذنب الذي لا أعلم. أبلا عباس kana kaga wannan abun tsoro ne game da mai imani ita kuma shirka matsalintar cin aiki take sai mutum ya tarin azumi ya tarin sallah ya tarin zakka da sauran abubuwa na ibada bin iyaye da sarar da zumunta da hakkin makwabtaka kawai yana tunanin kayan shi suna nan da yawa sai aka waye gari sai ga babu to shirka ita take tana cin aiki Allah kare mu daga shirka zikiri na goma 9:3 addu'a liman qala barakallahu fik kamar wanda zai ce Allah maka albarka to kai ma sai ka ce wa fika barakallah kiran kai ma Allah maka albarka to kai ga wannan kalma ce duk wanda ya maka addu'a ce maka to kai ma sai ka maida mishi ta wannan addu'a domin idan Allah ya sa albarka a rayuwar mutum to sai ga komai nashi daidai ne da wuya za ka ya kuskure mu wannan to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sai yake cewa uhdiyat li rasul aisha hadisi ne na aisha radiyallahu ta'ala aisha ta sike cewa uhditu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shatan aisha take da ilmu akuya sai ta dauka ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai annabi ya ce mata ismiha yace mata na karbi kyauta amma ayyanka a rarraba wa makwabta da abun arziki da na kusa da nesa a rarraba wa mutane Aisha ta ce fa kuntu idza raja al-khadimu aqulu ma aqulu qala yaquluna barakallahu fikum sai akwai ɗan gidan masu aiki sai a dauka a ce akai ma makwabci wani in wanda ya ta aika in ya dawo sai ta ce Aisha ta tambaye shi da ka kai musu mi suka ci sai su ce barakallahu fik Aisha sai su wannan wanda ta aika sai ta ce ai cewa suka yi Allah ya albarka to shine kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai karantar da wannan sai Aisha ce wa fihim barakallah Aisha ce da ce to su ma Allah ya musu albarka narudda alaihim misla ma qalu wa yabqa ajruna lana yace abinda suka gaya mana mu ma sai mu maida musu amma ladan da mu muka dauki sadaka muka ba su ko kyauta ai ladan mu namu ne kenan duk lokacin da kaga mutun ya ce Allah ya maka albarka ko Allah ya sa Allah ya bada lahiya Allah kara arziki Allah ya kaza kaza kamar addu'a ne wanda idan an ma mutum wani abu to kai ma sai ka maida mushi duk da cewa kai ka mushi to kai kana da lada biyu daga wannan addu'a daga kuma abin da ka bashi to kenan kada ka mushi rowa wannan alaikum assalam eh eh sai ka maida mushi ko rokwa haka ma ya kamata to sai irin wannan sadakan na barkatai haka da yake namu irin nan gaskiya ya sadaka ne wanda ya wuce barakai bara ne wanda ya wuce iyaka kusan kamar ya zamanto wata alloba wata virus a cikin al'ummar musulmi wanda musamman musulmi ma gani suke kamar wani aiki ne kawai duk inda kaga wani ana ta roko ana bara sai ga musulmai ne wani da karfin shi ko mata ko maza wasu ma ga yara kanana a da almajirai ne wanda su yi bara da rana lokacin cin abinci su koma su yi karatu da dare su zo su yi bara su koma su yi karatu amma yanzu kusan kowane lokaci yara kanana na ƙauye da na maraya to kaga wannan al'ada ce mara kyau tunda shi musulunci ya haramta roƙo ƙatan bai ba da ƙofa ba a yi roƙo haramu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda suke ci ne suhut mana kina abu ne na haramu sai dai ku wanda aka ba su dama su yi roƙo kawai misali dan bulaguro huzurinsu ya kare ko kuma mai kuɗi wanda duke shi ta halaka ko gobara ko wata musiba daban sun kai guda hudu dai wanda an ba su dama su yi roƙo amma an ba su ba haka kawai mutum dan kana wata tahiyya ko kuma wani abu ya kama ka kaje kai roƙo wannan bai dace ba alaikum assalam haka ma ya dace a shi wancan nan sabga kuma shi ma daban ne shi wannan maroƙi wancan shi daban wannan kuma masu bara sallallahu alaihi wasallam sunnan da ya karantar shi a watsa mai kasa to ba shi kuma kamar abubuwa ana tahiyya da su daidai sani da kuma daidai yanayi kamar ba wani abu ne na wajibi ba wajibi bane in kuma ana neman a karu daga sharrin shi ana iya bashi a ce wani makidi ne a ce mai a yi haƙuri nan ustazai ne sai a dauki wani bashi sai ya ga to kaga an kare kide-kide da wani sabo da sauransu saboda ita shari'a tana da makasid akwai manhohi na shari'a wani lokaci abu na haramu musulunci sai ya bada dama a taka shi saboda maslaha kuma wani abu na halak musulunci sai ya hana shi saboda wata maslaha to akwai wani kisan makasidi shari'a manhohi na shar'antar da shari'ar musulunci ba wai kawai doka ba yazo daga Allah ko doka daga manzo sallallahu alaihi wasallama ake aikata shi a kowane lokaci kuma a kowane yanayi a ko komi yana tafiya daidai lokacin shi bala sai ce shi wannan hadisin akwai mustahabanci ko kuma mu ce halaccin yin kyauta ga wanda suke makusanta tunda annabi sallallahu alaihi wasallama yace iksimiha bainal aqarib kaman aba makwabta kenan in mutum makusanta duk mutum in zai yi kyauta ko zai yi wani abu wanda yake yana so ya burge to wajen uwan shi ya kamata ya fara burge su tukwana kaman da Hausawa suke cewa gida bai koshi ba kai daji sai an kusa sun samu ya kamata a ce ya tsallaka wannan shi bana daga cikin sunna su dai ya kamata ba ya kai musu ko wani abun hawa ko in dai ba ai gari guda ko su ya kamata a ba mu kuma makwabta su ma haƙƙinsu shi ma daban amma dai dan uwanka na jini wannan shi ke da haƙƙi a kanka kenan in misali a ce kamar abinci ne zuwa gobe zai lalace kuma wurin da nisa kenan sai a ba makwabta da sauransu amma misali a ce wani kuɗi ko wani agaji ko wani abu wannan su ya kamata a aka sama du'a'u karahiyatu tatayyur kamar mutum ya jima ya ji tsoron yayi shu'unci an ce mishi tatayyur ne nan daga tayyur shine tsuntsu tawar su larabawa a jahiliya a wancan lokacin suna shu'unci da tsuntsu in mutum zai bulaguro ko mutum zai kasuwanci ko mutum zai je gona ko mutum zai je garka sai sabko tsuntsaye suna bisa wajen kwanan su kayan su tashi sai tada su in suka yi gabas sai a ce to akwai albarka in suka yi yamma babu in suka yi shirye kamar yanayi daban-daban yadda dai suka tsara a lokacin jahiliya sai a ce babu sa'a sai a koma in mutum bulaguro ne ma sai ya ce ya ce babu sa'a sai ya koma kamar nan ma akwai laraba da ake ba wanki ko ba wanka ba a mene ne laraba garabo laraba gini da abu ne ƙarshen wata muharram ne ɗaya da kowai ne to irin waɗannan duka bai kamata ba aiki ne da Allah kenan bai kamata ba a dangana ma wani wuni ko wani wata ko wani tsuntsu ko wani halitta ne tunda Allah shi yake bada albarka Allah shi yake bada sa'a Allah shi yake bada lafiya kuma shi yake bada arziki wani duka abubuwa ne kamar shirka ne da muka je can baya sai ga mutum ya shige ta bai sani ba to zikirin da mutum zai yi Allahumma la tayra illa tayruk wala khayra illa khayruk wala ilaha ghayruk kenan Allah babu wani tiyara babu shi kamar ka kore shi kenan duk wannan na jahiliya babu kenan Allah sai albarkarka dan duk abin da ka tabbatar da shi zai tabbata kuma ma shi umcin wala khayra illa khayruka ya Allah babu wani alheri sai alheri da ka tabbatar da shi wala ilaha ghayruk kuma babu wani wuta da gaskiya sai kai kenan mutum kada ya sake yayi aiki da wannan ko idan mutum ya huto in ya ga makaho ya ce yana sa in ya ga kuturu ya ce babu sa ko kuma dai wani abun da ya kama da haka akwai abubuwa da mutane suke yi to wani duka abubuwa ne wanda ba su dace ba aiki ne da Allah in ka huto a yininka Allah shi ne zai tabbatar ma da alheri ko kuma rashin shi haka kuma a darenka ko a wuninka ko kuma a wata rana ko subhul ladi litinin talata rana ba wannan kwanakin guda ba a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cewa man arja'athu tayr min hajatihi faqad ashrak duk mutumin da ya sake yace zai yi wani abu sai wannan tsuntsun ya maido shi to wannan mutumin ya yi shirka inji annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ko ka ganin kawai ka ci gaba da harkokinka bai ƙara komai bai rage komai to sai sahabbai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma kafaratu zalika ya rasulullah suka ce to yanzu in mutum har shedan yasa ya aikata wani menene kafara to shine sai annabi ya ce Allahumma la tayra illa tayruk wala khayra illa khayruk wala ilaha ghayruk sai mutum ya karanta wannan addu'a kenan ko mutum ya samu kanshi a cikin yanayi na shi'umci Imam al-Qadi Iyad yake cewa innama sammaha shirkan li'annaha aw li'annahum kanu yarawna ma yatasha'amuna bihi sababan mu'assiran fi usul makruh saboda sai suka sanya tsuntsun wakenan yanda aka can in kawo zaka tayi bulaguro inda tsuntsun yayi kishiyar kakkai bulaguron sai kai to suna ganin sai wata musiba ta same ka to wannan shine sai zama shirka da tsuntsu bai rage komai bai ƙara komai
Eh?
Ina ji da cikin kun
da za
a ce. Eh ba su
ka
da duwani shi to ciki. Sai dai kawai ana so ne a ma mutane kuzari akan cewa su aiki ko kuma su sako. To shi ko duk wannan abun hodin abun da bai dace ba musamman a musulunci to wannan ba shi zai sa mutum ya kuzari. A ce mutum ya barci talauci zai kaza kaza kenan sai tsoron talauci sai tashi saboda mutane suna tsoron talauci to a karantar da mutum kawai zanzu ga dai annabi ya ce akwai albarka a cikin sako shikenan sai mutum mai neman albarka ya yi dole ya sako du'a'un ruku mutum zai hau abun hawa addu'ar da ya kamata ya yi sai ya ce bismillah alhamdulillah subhanallazi sakhkhara lana hadha وما كنا له مقارنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سيمتي يهو أبن نزيهو وانا اتجزكر لديك ما تايم daraka da mutum ya gaugawa zai samu albarka ubangiji madaukakin sarki akan wannan abun hawan kuma Allah sai ya kare shi da wata jarabawa du'a us-safar wanda kuma zai bulaguro idan ya hau abun hawan sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kenan sai yayi su uku sai kuma wata adda wanda muka karanta can baya subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqarinin wa inna ila rabbina lamunqalibun اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل wa iza raja'a kina addu'a ta tsaya daga nan to kuma idan mutun ya dawo sai yayi wannan addu'a duka wannan ita zai yi ta lokacin da zaka dawo daga bulaguro in kai yi ta amma idan ka zo sai ka kara ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun kina addu'a bulaguro da addu'a dawo daga bulaguro duka guda ne sai dai in an dawo sai a kara wannan ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun so da yawa Allah subhanahu wataala yakan kare mutum kuma a cikin addar sallallahu alaihi wasallam amma addar wadu anna buuda kamar Allah sai ya sama akan ka sai ga bulaguran yayi sauki ya zama to kusa kiloluwa ne da yawa to wannan addar tana daga cikin abin da sai ga abin bulaguran ya zo kusa Allah ya takaita shi daga sai mu daktar daga nan abin da muke dai Allah subhanahu wataala ya tara mu a cikin lara gaba da yanda yake na kuskure ne Allah ga huta mu
Dan
wal. Yawa, in misali kan me sana'ar
abun
ko dire abun ma sana'ar abun hawa. Eh. Shin ai ta
addu'a
nan ne zai yi dire in yake da ko din zai motsa shi yayi. A din zai hawa hawa sai kai yanda zai takura da kuma ya fasa misali ce duk hawa sai ya hau kuma yana kiyar yawa yayin kenan sai yi gurgurun iyawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama kullun yadda ya karantar da mu a sunna mutum ba yawan aiki ba adwam dawama akan shi eh kan mutum yayi la'akari da yawan aiki kai dai la'akari da dawama kullun ka rika yi inda kullun kana yi to insha Allah zaka samu albarka abin da yake tare da ita wannan zikirin nawa ita wannan da سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله